Hajja Umma Bulama kenan, mahaifiyar Abdulrahman Bulama, ɗaya daga cikin ma'aikatan agajin nan guda hudu da yan gungiyar Boko Haram suka kashe a ranar Laraba. An dai kame waɗannan ma'aikatan agajin ne a ranaku daban-daban, wato ranar 1 da kuma ranar 8 ga watan Yuni wannan shekara na 2020. Mahaifiyar dai ta yi addu'an Allah ya gafarta masa, kuma ta ce haka Allah ya kaddara, da haka babu abin da za su yi a kai, amma tana addu'an Allah ya gafarta masa, kuma ta gode wa duk waɗanda suka zo musu ta'aziya game da wannan rashi da suka yi, wanda shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya tura mataimakinsa Alhaji Umar Usman Kadafar don yi wa iyalan waɗannan mutanen ta'aziya.
Wannan abu ne na bakin ciki, musamman in ka duba ga ma'aikatanmu wanda suke nan suke aikin agaji, amma dai kawai za mu roƙi Allah, Allah ya daɗa kare mu, kuma insha Allah a matsayin mu na gwamnati ba za mu daina kokarin mu ga an kawo ƙarshen wannan irin wayagun abubuwan da ke faruwa. Ka san aikin agaji kamar ka san aikin lada ne, domin aiki ne da muke yi dama, mun sani akan cewa daga Turawa suka ce akan cewa you give me your best to see that an samu kwanciyar hankali. Duk wayannan abubuwan da mutane da suke yi gaba ɗaya, mun sani akan cewa suna yin shi noma ka ko da ana biyan su albashi ne, hasan akan cewa su ma gaskiya suna kokartawa. To zan kira ga ƴan uwa wanda suke waje su dai hankalta da irin wuraren da za su je, su dinga kula da abubuwan da za su yi, da kuma duk lokacin da za su fita su tabbatar akan cewa sun samu labari inda za su je, ko kwanciyar hankali ko zaman lafiya sakamakon.
Mu kuma zan tada ɗaya daga cikin ƙanin wannan mamace da ke karɓar gaisuwa a ƙofar gidan nasu, dama abin da ke cewa
sunana Muhammadu Furawa kanin shi shi dai mutum ne wanda yana da jama'a, kuma ba mu san dai wannan abokin faɗan shi ba ko kuma me, shi dai mutum na mutane kowa nashi, ko kai yau ku kawar da shi za ku zauna da shi duk abin yin zai abin da Allah ya kaddara, kaga ba wanda zai wuce haka.
Waɗannan ma'aikatan agaji dai guda hudu sun haɗa da ma'aikatan IRC da REACH da Action Against Hunger da kuma ma'aikacin agajin gaggawa da ake kira SEMA, mallakan gwamnatin jihar Borno. Yayin da aka ga ma'aikatan wannan hukumomi na cigaba da kai ta'aziya gida mamacin, wasunsu ma duk lokacin da suka buɗe baki don juyayi game da wannan rashi sai ka ji sun buge da kuka.
Salamu alaikum. Ai ce suna na ummi min tarin daga SEMA nake.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.